أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مرسات وأن مسلا تيمي تارى البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والنفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى إذن با من تابا ساتي دي قباتا من سيا ƙarshen bayani akan ɗaya daga cikin manya-manyan mazaje na wannan al'ummar wanda yake zauwa a mataki na biyar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Talha bin Ubaidillah mun yi bayani akan wane ne Talha dan Ubaidillah kuma akan fadalar shi da irin kokarin ya yalwata wa mutane gurgurar abin da Ubangiji ya bashi na daga dukiya bayan haka muka yi bayani akan jihadin shi dan dawo kalmar la ilaha illallah sannan kuma da shahada da yayi yau da iko Allah zamu tashi a dai daga cikin mazaje na shidda shine Az-Zubair bin Al-Awwam shahida 89 قال يتي نشد الزبير بن العوام أول من سل سيفه في سبيل الله زبير بن العوام كما yanda muka yi bayani sati da ya gabata muka ce daga nan abin da ya gaba kowanne sahabi malam zai rinka mai take da abin da ya shahara da shi wannan shi ai Talha mun gani irin taken da aka yi ni aka ce mai shahidun yamshi ala wajhil ardi gashi nan shahidi ne yana tattaki a saman doran kasa duk wanda ya ganshi ya ga shahidi muka yi bayani dan me yasan ya duk da kasancewar manzon Allah ya wadi ma Usman da kashe shi za a yi mutuwar shahada zai yi amma dai ba a ce mai ba shahidi ne ba yake da yawo a doran kasa ba sai Talha bin Ubaidillah sai shi manzon Allah ya mai wannan taken gashi nan kana kallon shi amma dai wannan mutumin ya riga ya kare shahidi ne yake tattaki a saman doran kasa to shi kuma Zubair bin Al-Awwam in kiyar da ake mai ko abin da malam ya kawo na ya bayyana mana matsayin shi a cikin wannan al'ummar shi shine awwalu man salla sayfahu fi sabilillahi shine farkon mutumin da ya fara zare takobin shi dan yayi yaki da ita fi sabilillahi a cikin al'ummar manzon Allah wanda ya fara daukan takobin shi ya zaro ta ya rike a hannun shi dan yayi yaki abukan adawa ko idan ya yaki makiya addini shi shine Az-Zubair bin Al-Awwam da wannan taken kuma wannan duk abin da malam yake kawowa ya dora musu akan taki akan su zan mu gani hadan manzon Allah je sallallahu alaihi wasallama ko kuma an yi abin manzon Allah ya kara ya akkada mi akan wannan mas'ala shine malam ya fara mana bayani yake cewa man huwa wane ne shi Az-Zubair bin Al-Awwam
yake cewa huwa Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid hawariyu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ibn ammatihi Safiya bint Abdul Muttalib wa ahad al-asharatil mashhud lahum bil janna wa awwalu man salla sayfahu fi sabilillahi Abu Abdullah radiyallahu anhu. Wannan malam zai madan mana introduction dan matashiya akan ya bayyana maka wani ne Zubair bin al-Awwam dan kakka shiga can jiki ka ringa ganin abubuwa wanda ya saba wa hankalinka, bari ya maka matashiya ya nuna maka wannan mutumin wani ne shi, kuma miye matsayin shi game da manzon Allah, kuma miye matsayin shi a cikin wannan addini. Yake cewa sunan shi shine Az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid, baban shi kakan shi, baban shi shine al-Awwam, kakan shi shine Khuwailid. Yake cewa bayan haka ka san wannan Zubair bin al-Awwam hawariyun, sune wa'inda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kalmatu al-hawari shi shine wanda yake taimako, an-nasir, mai taimakon ka akan wani abu. Kana iya ce mai hadha hawariyi, hawariyi wannan ai mai taimako na ne. Idan muka koma can cikin Ali Imran, Ubangiji yana mana bayani, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Lokacin da al'amari ya kai makura, Annabi Isa ya fara nema to suwaye za su taimake ni akan wannan addinin nawa, sai aka samu an su tsiraru suka ce nahnu ansarullah. Yake cewa wane ne suwa za su taimake ni, sai kawo kalmar al-hawariyin. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, sai suke cewa ai mu ne wanda za mu taimaki wannan addinin, wannan addinin na musulunci Annabi Isa da ka zo da shi, mu za mu taimake ka akan shi. Kuma can idan muka koma can cikin Ma'ida, wa idha awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna, lokacin da aka yi wa Annabi Isa wahayi, aka yi mai wahayi zuwa ga wanda za su taimake shi akan wannan addini, ya zo ya isar musu da sakon Ubangiji, suka ce ai za su taimaki wannan addini. Haka idan muka koma cikin suratul Saf, zan mu gani Ubangiji yana mana bayani, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi, ya ku wanda kuka yi imani ku kasance mataimaka ne game da wannan addini. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah, kamar yanda Annabi Isa ya faɗi wa mutanen da suke tattare da shi wanda suka taimake shi, wane ne zai taimake ni akan wannan addinin nawa. Wannan shi yake nuna mana lalle taimako akan wannan addinin ba wai ba wani sai malami, sai mai kuɗi, sai wani, sai wani, kowa yana da haƙƙi akan ya zo ya taru a taimaki wannan addinin. Dubara gare ka, ka kawo dubara ka, ka taimaki wannan addinin. Haka ilimi gare ka, ka zo ka karantar, ka taimaki wannan addinin. In ƙarfi gare ka, ka zo ka sanya ƙarfinka, ka taimaki wannan addinin. In kuɗi gare ka, ka sanya dukiyarka, ka taimaki wannan addinin. Ba a keɓance wane da wane ba, kowa duk wanda ya amshi kalmar la ilaha illallah to yana ƙarƙashin waɗanda za su taimaki wannan addinin. In baka taimaka ba, Allah zai kawo wanda za su taimaki wannan addinin su yi sama da abin da kai zaka iya a cikin wannan addinin. Shine kullu Ubangiji yake ƙara jaddadawar, manyar tadda minkum addinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wanda yace ba yayi ba, Allah zai kawo wanda za su yi tsayin daka akan wannan abin da shi yace ba yayi ba. Dukiya gare shi yace ba ya ciyar ba, Allah zai kawo wani wanda yake da dukiya ya bada sama da abin da kai ake tunanin ka bada. Kuma zai bada baya tsoron wani talauci, baya tsoron zargin mai zargi. Haka in ƙarfi gare shi, zai sanya ƙarfin shi yayi abin da zai taimaki addini sama da kai mai ƙarfin wanda kace ba kai ba. Shi sanya addinin Ubangiji kowa ce wanda take a buɗe, kowa ya kawo abin da zai iya. Kuma abin da ka kawo gwargwadon abin da Ubanginka zai sakanta maka, in kaki baka samu ba ko yiwu a wurin Ubanginka ba. Shine kenan nan mala yake bayyana mana, yake ce mana ai wannan Talha Zubair bin al-Awwam hawariyun ne, yana cikin waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan yada wannan addinin. Yake cewa wa ibn ammatihi Safiyatu bint Abdul Muttalib, bayan haka dan ɗan uwan manzon Allah, ɗan ɗan uwan ma'ahin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ita ce Safiya bint Abdul Muttalib, ai baban babban manzo Allah sunan shi Abdullahi bin Abdul Muttalib, ita kuma ɗan uwar shi ita ce Safiya bint Abdul Muttalib. To shi kuma Zubair bin Al-Awwam da ne ga ita Safiya kanwa ko yaya ta ma'aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kunga ai dangantakar ta kusa ce, dangantaka ta kusa ne, ku zan ne direct na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa bayan haka wa ahdul asharati almashhud lahum bil janna, yana ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda aka musu shaida da gidan aljanna. Wani yana cikin gidan aljanna, wani yana cikin gidan aljanna, wani yana cikin gidan aljanna, mun ga guda biyar, yau muna kan mutane na shida, shine Az-Zubair bin Al-Awwam. Kagani wanda aka ce wani an maka albishir da gidan aljanna, aka shaida maka kai hukurin mu abin da zai hana ka shiga gidan aljanna mutuwa ce, yau Allah, yau Allah ya amsharan ka, hakika kana cikin gidan aljanna. To wana gata ya kai wannan gatan. Yake cewa bayan haka wa awwalu man salla sayfahu fi sabilillahi, kuma shine farkon wanda ya zare takobin shi dan dawo kalmar la ilaha illallah, ya kare jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kare wannan addinin. A duk in ka dauka a cikin tarihi daga wanda suka fara musulunta har zuwa na yau, shine farkon wanda ya fara zare takobin shi yace kurum zai huto ya kare manzon Allah, ya kare addinin shi. Shi kuma kan mu manta hadisi ingantacce, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin aw ila yawmil qiyama, duk wanda ya sannanta wata sunna wadda take kyakkyawa, to hakika yana da ladan wannan sunnar da ya sannanta, da wanda ya aiki da wannan sunnar da ya sannanta har zuwa ranar tashin kiyama. To mu dauki misali karamin takdiri, mu ce wannan bawan Allah Az-Zubair bin Al-Awwam ya zare takobin shi, dalilin shi kowa idan aka nema a cutar da manzon Allah ko a cutar da addinin shi zai zare takobin shi, yana da ni, yana da ladan shi. Gaskiya wannan ba karamin al'amari bane ba. Shi sanya kullum muke faɗa wa'annan wanda suka gabata, ba wani abu wanda zan mu iya musu, mu horanta musu ko mu ba su haƙƙin su sama da mu neman musu yardar Ubangiji kamar yanda Ubangiji mai nema ya umarce mu da mu neman musu. Bayan shi ba abin da zamu iya musu. Wannan mutanen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in mi za kai ba ka kamo daidai hurcan abin da suka yi ba na daga alheri. Mu diba mu gani na harkonsu da na bayansu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bambanta su, yake cewa da na harko suka ciyar da daidai, ku na ƙarshe, ku na baya ku ciyar da zinariya gulgudan dutsen Uhudu. Yace wallahi bai kai ba daidai gulgudan muddin ɗayansu ba wanda zai bada fi sabilillahi ko rubun muddu. Ai mun san meye muddu, shine dan abun wannan wanda sai ka hada guda hudu kake samun tiya guda, muna iya cewa murhin kwano. To abinda zai ciyar gulgudan murhin kwano fi sabilillahi, to yayi abinda kai zaka dauka matsayin dutsen Uhudu dukkan shi zinariya, ka dungume shi ka bada shi fi sabilillahi. Yayi kuma a haka wai za a samu wa'ansu wanda wai za su ringa zagin su, za su ringa faɗi munanan kalmomi a kansu. Wallahi ba wani wanda zai shelanta babu abin bauta da gaskiya sai Allah, ya shelanta babu wani wanda ya cancanta, ya shelanta lalle Muhammad manzon shi ne, face ya girmama wannan sahabban kuma ya ba su haƙƙin su, ya kiragewa a cikin abinda yake haƙƙin su, ya ba su daidai gwargwaron yanda muka samu aka karantar da mu a cikin sunna. Ga su nan wannan su ne sahabban manzon Allah, kuma ga abinda suka aiwatar, ga shi nan abinda ya dace mu kuma mu yi musu. Yake cewa har mu karisa, yake cewa Abu Abdullah, wannan alkunya shi kenan, kuma kamar yanda Imam Ibn Kathir ne in bin manta ba yake bayani, yake cewa babu wani addini wanda yake da alkunya. Za'a menene alkunya? Shi shine a ringa kiranka da sunan ma'ahinka da sunan ɗanka, a ce maka abu fulani, baban wani. Yace addinin musulunci ko shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce take da haka, kasancewa manzon Allah ya zo, kuma larabawa suna da al'adunsu, wannan a tabi'a ce ta larabawa aka sanyo ta a cikin addini kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiran shi da Abul Qasim baban Al-Qasim to shi Zubair bin Al-Awwam ana kiran shi alkunya shi shine Abu Abdullah radiyallahu anhu yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa aslama ala yadi siddiqa ya muslimta a hannun Abubakar as-siddiqa mun gani a can Talha bin Ubaidillah mun ga fadalar Abubakar akan shi haka anan ma wurin Zubair bin Al-Awwam mun ga fadalar Abubakar akan shi a cikin wannan mutanen guda goma wanda aka musu albishir da aljanna mutum bakwai dukkansu sun musulunta ne ta hannun Abubakar shi sanya ubangiji yake cewa mumali ahadin indahu min ni'matin tujza kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani wanda yayi mana alheri daga garin Makka har zuwa nan garin Madina a cikin rayuwarmu face mun sakanta mai gwalwata alherin da ya mana yace sai Abubakar saboda bamu da abin da zamu iya sakantawa Abubakar ku shi ko manzo Allah yake fadin wannan abu to kai sakare wanda baka san ba idan ka sa gawa ba ka zo ka ringa zagin shi ka mai adalci ka ma manzon Allah adalci babu wata hannu wanda ta ma manzon Allah face manzon Allah ya sakanta mata illa hannayen Abubakar babu wani abin da manzon Allah zai mata ya sakanta mata shi ne yake cewa aslama ala yadi siddiqa Talha wannan Zubair bin Al-Awwam ya musulunta a hannun Abubakar as-Siddiq yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana islamuhu ba'da islami Abi Bakr muslimcin shi Zubair bin Al-Awwam ya kasance dab da muslimcin Abubakar Siddiq Abubakar ya musulunta ya tahiyya shelanta mai shi ma ya musulunta yake cewa kana rabi'an aw khamisan ya kasance mutum na hudu ko kuma na biyar wanda suka musulunta cikin wanda suka horkon musulunta lokacin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bayan haka wa kana kasirul infaq fi sabilillahi ta'ala ya kasance mai yawan ciyarwa ne akan tafarkin Allah dan dai a daukar kalmar la ilaha illallah sun gwammace su dauko duk abin da gare su na dukiya su bada kasirul infaq mai yawan ciyarwa ne fi sabilillahi kuma wannan hukalubale ne akan mu ya kasance muna so mu raya wannan addinin muna so mu taimaka wannan addinin amma dai abin aljihunmu yana gagarar mu mun do mu bada shi fi sabilillahi ba karamin kalubale bane ba mu dauki misalin Abubakar da Umar mun karanta a cikin wannan littafin Umar yake cewa har abada bana rigaye Abubakar ba akan ayyuka na alheri ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowa azo a taimaka akan jeshin usra rinduna wanda za a shirya ta taitayi yakin Tabuka yaki matsanancin yaki a lokacin nan Umar yace diddan rigaye Abubakar shi kuma wannan abu ne wanda shari'a ta bamu dama innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahba ana so a cikin addini a ringa rigaye wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun masu rigaye masu kokirin su yi kokari su rigaye ɗan uwansu a bangaren wannan addini ba haramta ba Umar yake cewa sai na huta da gaugawa in tattaro abin da gare ni dan in rigaye Abubakar ni ma dai a wannan tsarin a ce yau na rigaye Abubakar ba hasar shi yake yi ba baki ta shi yake yi ba amma dai al'amari ne na ubangiji bari in rigaye ka in yi ka samun gara basa wasari'u ila magfiratin min rabbikum zan mu gani wurare da yawa ubangiji yana mana ku yi rigaye zuwa neman gafara zuwa ga ubangijin ku yi rigaye wurin ciyarwa duk wani aikin alheri ku yi rigaye tsankaninku yake cewa na tahi na dauko rabin dukiyata na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina jin dadi na rigaye Abubakar yace kurum sai ga Abubakar ya dauko ta ya kawo ya aje wa manzo Allah yace ni da na kawo sai manzo Allah yace a Umar mi kabar wa iyallanka yace ai manzo Allah na bar musu rabin abin da na kawo maka alhamdulillah Abubakar yana zawwa aka tambaye Abubakar mi kabar wa iyallanka yace na bar musu Allah da matsayin shi Umar yace wallahi a lokacin nan nace har abada har abada ba da rigaya Abu Bakar ba kuma haka in ta kasance to shine nan bayanin da muke yi biyuwa ne a ce wai kai zaka taimakawa addini duk da kasancewarka sawa'un a ce a'a kai bangaren dubara ko bangaren shawarwari kake kawo wannan addinin to ka kamance abin da yake aljihunka shi ma addinin yana bukata kaka ce a'a na bada kaza bari wuri kaza kuma ni ma in rike kayana a'a mu diba mu ga sahabban nan irin kokarin da suke wa addini ta kowane bangare in sun bada can su bada nan shine nan malai ya tabbatar mana wa kana kasiru al-infaq fi sabilillah ya kasance yana yawan cesuwa bangaren tafiyar addini sai na ga malai yake cewa fadailu fadalan shi az-zubair bin al-awwam نهاركو يكتوى عن الزبير قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير وحواري الزبير وابن عمتي وزال الله من سيرادة أمنت الله اشتبت أغريشي حديثي دقاء زبير يرضى الله اشتبت أغريشي يكتوى ياركي هرمونا فقال سيمن زال الله سيكتوى مني لكل نبي حواري ai kowanne annabi da ubangiji yake aikowa yana da wanda zai taimake shi a cikin wannan tahiyyar tashi ta da'awa yake cewa wa hawariyi wanda yake taimako na ko mataimaki na a cikin wannan addini a cikin wannan tahiyyar tamu yake cewa az-zubair shine zubair wabni ammati kuma diyar babba na ko diyar dan dan uwar baba na idan an ce al'am shi shine dangantaka wadda ta shahi uba sawa'un ummace ce a ce mata amma el uwar baba ita ce amma dan uwan baba shine ammu bangaren ko uwa ana ce musu ahwal ko ka ce mata khala el uwar uwata khalun kuma dan uwan uwata shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibni ammati dan el uwar ma'ahina kina wannan ba karamar fadala bace ba manzo Allah ya zana ka yace kowanne annabi yana da kuma kai ne nawa a cikin wannan dubu 1400 wanda ake lissaha wanda suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce dukkan su an ware kai ɗaya ne a ce ba kai ne mataimakin wannan addinin kai ne mataimakin manzo Allah wannan ai ba karamar fadala bace ba ai ko a wannan zaman da muke a ce a gwamnan garin ku kai ne mataimakin shi ai ka sani ai ku zukurin ga abin da kuka rama a gari Allah ya tabbata sai na biyu yake cewa wa an urwa anna aisha radiyallahu anha qalat lahu ya ibn ukhti kana abuka يعني الزبير وابا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح وانا حديثن daga urwa urwa dane ga az-zubair bin al-awwam yake cewa lalle aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ita kuma aisha uwa take wa shi urwa tunda khala shi ce ai dan asma'u Asma'u kuma ya take ga uwa ga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta kenan sai mu ce ibnu khali li Aisha radiyallahu anha kenan dan al'uwar Aisha ne yarda Allah shi tabbata a gare ta siddiqatiyyar siddiqi take ce me yabni ukhti ya kai dan al'uwata kana abuka lalle ma'ahinka ya kasance yani az-zubair wa ababakar yana nihin Zubair da Ababakar wannan riwaya Imam Ibn Majah ya kawo ta kamar yanda shi malai ya ambata amma dai akwai riwayar da Imam Muslim ya hutar da ita wanda a cikin riwaya yake cewa ta'ni az-Zubair wa Ababakar tunda ai damirin na mace ne ba a ce ya'ni ba tunda ai ita ce take magana amma dai riwayar shi Ibn Majah da ya kawo ta ya'ni ya kawo ta ya'ni az-Zubair bin al-Awwa ya'ni az-Zubair wa Ababakar amma dai a riwaya Imam Muslim sai ya kawo ta ta'ani az-Zubair wa Ababakar ai ita Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta tana nihin da Zubair da Abubakar a san wane ne ai Abubakar kakan shi wa shi Urwa bin Zubair bin al-Awwam. Afwan kakan kakan ba afwan ba kaka wai shi Urwa bin Zubair bin al-Awwam, na'am kakan shi yake cewa, take cewa ina nihin Zubair da Abu Bakar babana kenan ita Aisha. Min allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qarah, ai suna ɗaya daga cikin mazajen da suka amsawa manzon Allah, suka amsawa ubangijinsu da manzon su lokacin da rauni ya same su, sun rasa gajini yana zuba a jikin su da rauninnuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a meke a tai abu kafurai. Wannan asalin wannan magana ta Aisha shi shine lokacin da aka dawo daga yakin Uhud. Yan ban manta ba, wancan satin ne ko wannan satin ne mun yi bayani akan yakin Uhud a wannan majalisin. Yakin Uhud shi yaki ne ɗaya daga cikin yakikika wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ji ba daɗi. Aka karyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haƙori, ko kuma aka fasa mai kai jini yana zuba har ƙafa shi. A wannan yakin aka rikici, aka rasa ina za a sa gaba. A wannan yakin aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu. Shine can Ubangiji yake mana bayani, a walamma asabatukum musibatun kad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indillah, da wani abu da bawa zai samu. To wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, gwalgwadon abinda ka janyo, gwalgwadon abinda zai same ka na musiba. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka rikici, suka rasa me yake musu dadi. Gashi nan an dimauce, sannan kuma daga baya ana ta kira aka dawo kan hayyaci, kuma aka dawo aka fatattaki kafurai, aka yi an ce nil aka yi inda da kai nasara aka wurin sahabbai. Ba a ce ba farko al'amari nasara tana wurin sahabbai, abu ya rikice ya jagule, nasara ta koma hannun kafurai. Sannan daga baya kuma Ubangiji ya dawo ya daidaita al'amurka, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu kansu a cikin wannan yakin, duk da kasancewar kare jini biri jini aka yi. To lokacin da aka yi kare jini biri jini, kowa ya ji a jikin shi an juya baya. Kurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace su waye za su koma, farko alamar sabon alamar shine nan yake cewa min ba'di ma asabahumul qarah, bayan rauni da larurori gashi nan wancan ya kare, wancan jini yana zuba, wancan an yanka mai kaza, wannan da mashi a jikin shi, ana cikin wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira, kuma su waye za su koma? To shine nan Aisha take cewa lokacin da manzon Allah ya ce wa zai amsa a kiran Allah da manzon shi, ya ce babana da babanka, su suka cire, su suka fara tsayuwa, suka amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiran shi. To wannan ai ba karamar fadala bace ba, a ciki yanda kamar muka samu a cikin kutub nasiyar, an samu mutum 70 zuwa 72 wanda suka cire. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu koma su bi kahurai, su ma sun juya za su koma gida. Kurum sai suka ji hamimiyar dawakai, ga suna an dawo. To ya za a yi shi? Kuma ai wannan tsoro ne za a ƙara ba su. Yanzu ai an tashi yaƙi, kowa ya raunana. To yanzu idan aka koma gida, kowa sai ya shirya, su wa'incan ɓangaren kahurai ya shirya ƙarya da gaskiya, ai wallahi sun ji jiki. Diddan a nuna musu kullum kalmar Allah ita ce a sama, manzo Allah ya ce a koma. An samu mutum 70 ko mutum 72 wanda suka juya suka bi su, kurum suna tsakar tahiya, kurum suka ji dawakai sun zo. To me za a yi? Shiri za a yi a ce a yaƙe su, su ma ai da raunuka a jikinsu. A lokacin nan sai aka ci ta kari, kowa sai yake neman ya za a yi ya kiyaye ranci. To wannan koran da aka musu, diddan a ƙara gurgitar da su, a ƙara tabbatar musu lalle musulmai suna cikin ƙarfinsu. Kuma ba a san musulmi ya kasance a cikin rauni. Al-muslimul qawiyyu khairun wa ashadd ko wa ahsan min al-muslimud da'if, musulmi mai ƙarfi shi yahi alheri, shi yahi ƙarfi, kuma shi yahi kyau game da musulmi wanda yake raunanne. haka suka bi su suka fatattake su. Shine nan Aisha take cewa ai wannan fadalar tana komawa kan babana shine Abubakar da babanka shine Az-Zubair ibn al-Awwam sune harkon wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zai amsa kiran Allah da manzon shi. Abubakar da Umar suka cire, Abubakar da Zubair suka cire suka bada kawunan su. Sannan aka samu can da can aka hada mutum 70 ko 72 wanda suka bibi wannan kawuran wanda aka fatike su a yakin Uhud. Sai gaba ta gaba malai yake cewa tahammuluhu al'adha fi sabilillahi. Jimriwa da shi Az-Zubair ibn al-Awwam yayi na cutarwa da aka yi mai bangaren kalmar la ilaha illallah. Kowa ya sani shekara 13 da aka yi a garin Makka ba a yi ta ba cikin jin dadi ba, hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kasan shi na daga cutarwa. Kan mu manta manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana sallah a bakin Ka'aba, aka dauko ma'aiwa aka zo aka dora mai, aka rasa wanda zai dauke mai sai da diyar shi ta zo ta dauke mai, aka rasa wanda zai dauke. Wata cutarwa ta kai haka fiyayyen halitta a zo a dora mai ma'aiwa ta dabba a dora mai a bayan shi na jasa yana cikin sallah. Haka su ma sauran sahabbai kowa ya samu kasan shi na daga cutarwa, sai dai cutarwa wani ta himtawa ne, amma dai kowa ya samu rabon shi in dai ka musulunta to sai sun cutar da kai. Shine nan malam zai mana bayani akan irin cutarwar da Zubair ibn al-Awwam ya hadu da ita lokacin da ya musulunta. Qala yatimu Urwa, wani wanda ake kiran shi da yatimu Urwa yake cewa hajara Zubair wa huwa ibn 18 sana. Zubair ibn al-Awwam ya yi hijira daga garin Makka zuwa Madina yana dan shekara 18. Ga shekara ai sare ma kusan yana dan shekara 18 yayi hijira. Kenan ka koma baya 13 nan da aka yi ana ta hayaniya a cikin garin Makka da shi aka yi su. Kuma zamu malam zai mana bayani irin gwagwarmayar da yayi a cikin wannan shekaran da yayi. Hijirar shi dai lokacin da manzo Allah ya hijira a shekara ta farko na lissahin hijira da muke yi, manzo Allah ya yi hijira Zubair ibn al-Awwam yana dan shekara 18. Yake cewa wa kana ammuhu yu'alliquhu wa yudakhil alayhi. Babban shi kasancewar su ne manya-manya a cikin gari, kuma su ne wanda suke azabtar da waɗanda suka musulunta, wanda suke da ƙarfi a kansu daga bayansu daga ɗiyansu daga ɗiyan ƴan uwansu. Yake cewa to da kai dan babban shi ya kasance yana rataye shi, kulle shi yake yi a sama, sai ya sanyo shi cikin ɗaki ya kulla shi. Idan ya rataya shi sai ya sanya a kawo itace a tara wuta. Yake cewa wai dahimu alaihi, sai ya tara mai hayaki, ya tada mai hayaki. A sawara musawara irin wannan azaba, mutum a kulle shi a sama, idan aka rataye shi a ƙasa sai a kulla a sa karmami a tada hayaki. Hasani dai wannan dai da koyuwar mutum ya suke ya mutu. To wannan ita ce azabar da ake yi wa Zubair ibn al-Awwam. Ana mai wannan azabar wa huwa yaqulu la arju ila al-kufri abadan, yana cewa wallahi ba na koma ba akan kafirci ba har abada, sai dai a kashe ni akan haka. Wannan ita ce azabar da ake mai. Wanda ya jajirce, wanda ya jimri akan wannan azabar, insha Allah zai jimri a sauranta. Saboda duk lokacin da aka tada hayaki to lumfashi yake yin kadan, lasiya ma a cikin daki a liƙe a tada maka hayaki kai ka sani da wahala zaka kai. To haka aka yi ta yi, saboda dai ana son abin, kuma an bada abin dan Allah, Allah yake kiyayewa, kuma suke tsayuwa akan imaninsu, sai dai a kashe su akan haka. Wa an Urwa qala, wannan riwayar daga Urwa yake cewa aslama Zubair wa huwa ibni 8 sinin. Zubair ibn al-Awwam ya musulunta yana dan shekara 8, yana dan shekara 8 sai ya musulunta. Yake cewa wa nafahat nafhatu shaytani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akhira bi'ala makka sai kurum busa irin ta sheidani sai ta buso guguwa ta sheidani jita-jice sai ta jitto cikin garin makka lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kama shi a wajen garin makka bi'ala makka can waje inda tudunnuka wanda suke garin makka haka suka samu labari a cikin garin makka jim kadan da samun wannan labarin fa kharaja zubair sai zubair sai ya huto wa huwa gulamu ibni sinatai 10 da sana yana dan shekara 12 a wannan lokacin da yaji wannan ai an ce an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu wa suka kama shi mushrikai suka kama shi kurum zubair bin al-awwam yana dan shekara 12 sai ya huto biyadihi sayfun a hannun shi da kai takobi famar ra'ahu ajiba duk wanda ya gan shi gashi nan yaro ne dan karami dan shekara 12 da takobi a hannun shi wai dan ya samu labarin an ce an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen garin makka gashi nan ya huto yana so ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya gan shi sai ya ringa ajabi taya wannan yaron to ya dauko takobi miye zai yi da ita kowa yake mamaki wa qala al-gulamu ma'ahu sayf sai mutane suke cewa ku diba wannan yaron fa ji ko takobin wa da ya dauko fa kowa sai yake ahi sai yake mamaki ya za a yi wannan yaron yayi wannan aikin hatta atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama har sai da zubair ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yake ce mai malaka ya zubair manzon Allah yake ce me ya same ka ya kai zubair ka kanan da takobi a hannunka ka dawo heshe shika kake yi fa akhbarahu sai ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin abin da ya ji na jita-jice na rudi na daga sheidani akan wai an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala ataitu adribu bi sayfi min akhdika zubair yake cewa manzon Allah ai na zo ne diddan in yi bugo da wannan takobin da take hannuna saboda wannan kamun da aka maka wa'inda suka kama ka su ji ba dadi a wurina yana dan shekara nawa yana dan shekara 12 to wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har abada imanin ɗayan mu ba ya cika ba har sai ya kasance mun yi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kanmu game da iyayenmu game da dukkan wani mutum wanda yake rayuwa a doren ƙasar nan ko wanda ya rayu a can baya wajibin mu ne sai mun ba da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan soyayya kowa sannan a lokacin da imanin mu zai cika mudiba iya imanin Umar bai kai imani na ba dai ni dai ina da tabbacin haka kuma ina da kyautata zatan bai kai imanin ɗaya daga cikin mu ba yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa manzon Allah na waye gari babu wani wanda nake so sama da kaina in ba kai ba manzon Allah yace mai har yanzu ho Umar har yanzu imanin ka bai cika ba a lokacin da nan take Umar yayi marsha'ariyar ya mai da wannan maganar tashi da yi ta farko yace wallahi tallahi manzon Allah babu wani wanda nake so sama da kai hatta da karan kaina hatta da ma'aikana a lokacin nan manzon Allah yace mai al'ana ya Umar a wannan lokacin ne ibadin ka ya cika ya kai Umar to an wadi wa Umar ina ga mu to haka wannan Zubair diddin ya kare jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ratayo takobi yazo ya bigi duk wanda ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan fada'a lahu wa lisayfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai adda'a kuma ya mata takobin shi adda'a wannan shi yake nuna mana kyakkyawan halayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kalkashin haka yake cewa wa ahsana ilaykum fakafi'uhu duk wanda ya kyautata maka bangaren magana mai kyau bangaren dukiyar shi bangaren ya taimaka maka bangaren rayuwarka kai bangaren dukkan wani abubuwa wanda za a iya kiran shi taimako to ka nema ka gode ne godiya ka mai abin da shi ma zai faranta ne inda wani abu da zaka bashi ko ka ba ma iyallan shi ka bashi ko ka ba ma wani mutum wanda yake so ka bashi in baka da abin da zaka bashi to ka mai addu'a wannan shine sakamako kuma haƙƙin kowa ne akan kowa idan ya taimaka maka to in baka da abin da kai ma zaka sakanta mi akan kyautatawar da yi maka to ka mi addu'a shine ka ce mi jazakallahu khairan in baka mi ba a bayyana ba kuma abin da yahi ka koma gehe ka tare dare ka daga hannu ba ubangiji yanda wani ya taimaka mini ina roƙo ubangiji ka ƙara yalwata mi a cikin arzikin shi ubangiji ka ƙara bude mi ka ƙara kiyaye shi daga mahassada ka ƙara kiyaye shi da shi da zurri'a shi akan kaza da kaza da sauransu wannan shine sakamako da zaka mi shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da abin da zai huddo ya bashi a wannan halin da ake ciki amma dai mi yame addu'a yame kuma wannan addu'ar sai gashi nan har yanzu ta bi Zubair bin al-Awwam shine duk lokacin da wani ya kyautata maka to ka kyautata mi idan baka da abin da zaka kyautata mi ka mi addu'a sawa'un a bayyane ko kuma a boye ka mi a boye kuma tahi saboda duk addu'ar da zaka ma bawa a boye bar kai mala'ika yana nan zai ce amin wa laka misluha kai ma an baka kwatankwacin abin da ka taimamma wa ai kan mu ringa ma kan mu keta kan mu ringa hana ma ɗan uwanmu alkhairi idan mun neman musu alkhairi mu ma muna cikin alkhairin Allah ya gatar da mu qultu malai yake cewa sai na ce faman lil islami al'an ya rijal yake cewa to wannan ina musuluncin mu a yanzu ya kuma zace waddinu tantahiku hurmatu gashi nan can da can ana keta alhurman wannan addinin wancin ya tsangwami addini wancin ya tsangwami sahabban manzon Allah wancin ya zage su wancin ya ce musu kafurai ne wancin matan manzon Allah zai dauka ya aibanta ta gashi nan muna kallo ana keta alhurman musulunci yake cewa watustabahu muqaddasatuhu dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke kiddisai wanda suke abin girmamawa ana halatta jinanan su kamar wannan sahabban da muke gani yake cewa aina shababul islam al yau ina samarin musulunci suke a yau madiba mu gani zubair yana dan shekara 12 yazo beji yaunin ba ma'ahin shi ganshi ba ko dan babban shi ganshi ko wani ya ganshi aibanta shi ko samarin gari su ganshi ya dauko wannan kamar misalin mu dauki mawkifin mu a yanzu kadan daga wandanka ka barge mu baka ji yaunin ba abokan ka su ringa tsangon maka suna ustaz baka ji yaunin haka ba kurum kayar da kai Allah kake wa wannan abun kuma shi kadai ya isa sakanta maka yake cewa ina samarin musulunci suke a yanzu aina ghiratuna wa aina rujulatuna ina kishin da muke yi ga sahabban manzon Allah kamar ce kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kishin da muke yi da wannan addinin kuma ina mazakunta kan ba take sai an ce ka za mu ringa cewa aini in na daga karhi altar ina daga samban san kilo nake daga cira shi sama yo ina mazakuntaka ba kai aiki da ita ba a fagen addinin musulunci ba kamar yanda muka yi matashiya wajibi ne akan kowa da kowa mai karhi mai dubara mai hali mai ilimi kowa sai ya bada gudun moshi a cikin wannan addinin shine malam yake tambaya ina kishinmu da muke yi akan wannan addinin kishinmu da muke yi ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina mazakuntaka ta mu take wa qad ijtama'at kullu qiwal ardi limahwi ma'alim ad-din yake cewa kuma gashi nan dukkan wa'ansu karhi na duniya sun hadu wuri daya diddan su shahe wannan addinin namu wata gudunmuwa muka kawo akan haka wajibinmu ne akan mu ko baka da abin da zaka meka zuciyarka ta tabbatar ka kyamaci wancan abin da ake kullawa shi ne ai musulmi a kullun inda yake idan ya ga abin wanda yake mummuna ya kiyaye shi da karhin shi in bai da karhin da zai kiyaye ya kiyaye da halshen shi in bai da karhin da zai kiyaye da halshen shi maganganun shi bisa isa ba to yi kokari ya kyamaci abin a cikin zuciyar shi wannan shine mafi raunin imani to ina ƙarhin mu yake ina zukatan mu take wannan ana cewa zama musulunci kaza hankalin shi kwanci bai damu ba wannan yana ji a za a kirayi uwan mummu ne a hadu ayi babban maganganu akan ta zuciyar shi lamun lahiya to wallahi ka koma ka bibiyi imaninka kada kusa da ka rasa imaninka wajibi ne akan abinda duk yake mummuna abinda yake mummuna abinda yake shamakance mu da wannan addinin namu ko duk wani wanda zai dauko ya yaba wannan addinin namu ya kasance mun ba ma wannan addinin namu kariya da hannayenmu. Idan banmu da karhin da zan mu bada ba shi kariya da hannayenmu, to bakinmu ya kasance an ji shi, harshenmu ya kasance an ji shi a inda ya kamata a ji shi. Idan banmu da karhin haka, to zuciyarmu ta kyamaci wannan al'amarin da ake yi. Wannan shi ne mafi raunin imanin. Yake cewa wa idhalu ahlihi, kuma anana ana tozartar da waɗanda suke musulmai. Madiba abin da ya faru nan da shekara 1 da rabi ko shekara 2 a Rohingya, yanda ake cin mutuncin musulmai. Madiba India, yanda ake cin mutuncin musulmai. Kurum ba komi ba, wa ma nakamu illa an yu'minu billahi al-aziz al-habib. Ba wani abin da ya sanya ake musu wannan cin mutuncin kurum dan sun ce Allah shi kadai ne ba, mu shi kadai zamu bautawa. Wa illa su ma da suka koma irin wayancin da sun zama alhamun lahiya, kamar yanda sauran ƴan uwansu suke zama lahiya a cikin kasarsu. Dalilin haka aka kyamace su. Allah ya datar da mu. Ya ci gaba da cewa wa an Hisham bin Urwa qala, athar daga Hisham dan Urwa jika da gawa ga Zubair bin al-Awwam, yake cewa ausa Zubair ila ibnihi Abdullah, afwan, tunda ina da shakka Urwa jika ne ga gashi Abdu gashi Zubair bin al-Awwam, jika ne ba da bane ba, dan shi shine Abdullah bin Zubair bin al-Awwam, shi kuma Urwa da ne ga Abdullah bin Zubair bin al-Awwam. Yanzu sai da yazo a kaina kuma na sa shakka kuma he muka huce Abdullah bin Zubair bin al-Awwam, shi kuma jikan shi Urwa bin Zubair bin al-Awwam, shi kuma Hisham tattaba kunne ne ga Zubair bin al-Awwam. Yake cewa daga Hisham bin Urwa qala, yake cewa ausa Zubair ila bini Abdullah sabihat al-jamal, Zubair bin Abdullah yayi wa dan shi Abdullah, afwan, Zubair bin al-Awwam yayi wa dan shi Abdullah wasiya wa shagarin yakin al-jamal da aka yi. Wancan satin mun yi bayani ko akan yakin jamal wanda aka kashe Talha bin Ubaidillah, yakin da aka kashe Talha bin Ubaidillah, yaki ne bangaren Talha da shi da Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, kuma da su Ali bin Abi Talib su ma da sauran sahabbai yarda Allah shi tabbata a gare su. Kuma kullum sake nanatawa muke yi akan wannan mas'alar, bambu da ta cewa illa mu ne umma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan ziyartar ubangijin su. Saboda kowa kokari yayi, kuma duk wanda yayi kokari akan mas'ala ta shari'a ya yanke ma kanshi hukunci, to hakika yana da lada daya in bai dace ba, in ya dace yana da lada guda biyu. Mu ringa kutsa-kutsa kan wannan mas'ala, a wani ya kyauta wani bai kyauta ba, wannan zai kawo mana shubha hatta da ƴan Shi'a in suna so su ribanci ahlus sunna, wannan mas'ala suke kawowa. Za su kawo maka mas'alar Usman kisan da aka mi, su kawo maka mas'alar Ali da shi da Muawiya, su kawo maka mas'alar yaƙi da aka yi tsakankanin Talha da Aisha da shi Ali bin Abi Talib, su kuma dama ai suna bayan Ali bin Abi Talib, kenan bai yiwuwa su ba ma Aisha da Talha gaskiya. Su kawo maka mas'alar Muawiya da shi da Al-Hasan, su kawo maka mas'alar Al-Husayn da shi da Yazid. Duk wanda ya yarda wani ɗan Shi'a ya zo ya karanta mai wannan abubuwan, wallahi ya sa mai shubha, zai ringa shiga ya ringa huta, ya ringa shiga ya ringa huta, kai hatta da ahlus sunna in yace zai karanta maka abinda ya afku tsakaninsu, to hakika idan baka kai imaninka nesa ba, to zaka tashi ka ringa tunanin hanya ko wani ya kyautatawa wani, ita kuma daga shubha ta shigo. To hakika faqad istabra faqad waqa'a fil haram, mutun ya riga ya abu a cikin haram. Haka manzo Allah ya faɗi mana hadisin da Imam Muslim ya wutar da shi, hadisin Nu'man bin Bashir, wa man ittaqa shubahat faqad istabra li dinihi wa irdihi, wanda kwa ya nisanci shubha, ya nisanci zawwa maganganu akan abin da ya wakana tsakankanin sahabbai da ƴan uwansa sahabbai da tabi'ai, duk wanda ya nisanci wannan abin hakika to faqad istabra li dinihi wa irdihi, ya kubuta bangaren addinin shi da bangaren mutuncin shi. Yake babu misalin ita shubhan nan, kamar ka ce makiyayi ne wanda yake kiwo a bakin gaba, ga gonan wane ga gonan wane, gashi nan yana kiwo a bakin gaba bakin iyaka, yushku an yarta afihi, kadan ya rage ya abku a cikin gonan wacce inda bai halatta bai shiga ba, to wanda yake gaba, wanda yake kiwo a bakin gaba, kuma abinda yake kiwo dabba ce, ita kuma ba hankali gare ta ba, ai kaga ku ana kusa dab da shiga da ta shiga gidan gonan wani ta ci abinda yake ciki, to haka wanda yayi ruko da shubha yana dab da ya wada cikin hallaka, cikin aikata abinda yake haramu. To shi dai wannan kan wannan mas'alar mu maida ta, mu bar musu wannan mutanen, mu bar su yanda muka gansu, mu bar su kamar yanda Ubangiji ya yabe su, mu ma mu ringa neman musu yardar Ubangijin su, kuma muna son su dukkan su, da wanda suke wancan bangaren da wanda suke wannan bangaren, dukkan su muna son su, kuma muna fatan gobe Ubangiji ya tada mutane da su. Yake cewa faqala, sai Zubayr ibn al-Awwam yake ce me daga cikin wasiyar da yake, ma min aduwin illa wa qad jaraha ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hatta intaha dhalika ila farjihi, ma min aduwin illa wa qad juriha ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hatta intaha dhalika ila farjihi. Yake cewa zan wadi maka ya kai Abdullahi, babu wata gaba a jikina face ta samu rauni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa hasida ya kai yana gwada mi, yana lissafa mi, yana haƙi mi, hasida ya kai zuwa gaban shi, babu wata gaba a jikin shi face ta samu rauni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba rauni ba a ce babu wata gaba sai da manzon Allah ya shaheta, ai wannan ba karamin alfarma, ba karamin ba fadla bace ba, a ce ko wata gaba daga cikin gabanka ta huta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fagen yaki, ka samu rauni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ya ishi wannan jikin gaggan jikin, wannan ya ishe da alfahari, ba karamin alfahari bane ba. Ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake ba ma wannan mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja wadda take koma bayan wanda suka zo bayan shi, ita ce adalci. As-sahabatu kulluhum adil, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su adilai, babu wani sahabban manzon Allah da zai yi magana ba ce magana shi tabbas haka. Kuma wannan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake tabbatar mana faɗau manzon Allah yake cewa manzon Ubangiji sai da ya saki, sai da ya diba a cikin zukatan halittu ma'ahalittu ya ga babu wata zuciya wanda ta kai zuciyar manzon Allah, ya zabe ta ya aiko ta da sakon shi, ya sake dibawa a cikin zukatan halittu ya gani babu wa'ansu zukata wanda suke tsarkakakku wanda suka dace su zamana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa sahabban shi, sai ya zabe su ya sanya su su ne wazirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ganin manzon Allah shi yake baka lambar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka gan shi kana mai imani da shi, ka zamanto sahabin shi. To ina to ga kowace gaba daga jikin gabbanka ta tafi ta yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ta ji rauni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fatan mu Allah ba mu damshin su, Allah sanya mu tashi tare da su, Allah ƙara mana soyayyar su. Sai na gaba yake cewa jihadu yawm badr, yakin da shi Zubair ibn al-Awwam yayi dan dauka kalmar la ilaha illallah a ranar Badr. Yakin Badar shi ne yakin da aka yi shi a shekara ta biyu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an yi shi a watan Ramadan 17 ga watan Ramadan da hijirar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa kana yawm Badr ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farisani, ya kasance a yakin da aka yi yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mahaya doki mutum biyu rakka. Ai mun san yanda aka yi yakin Badar, yaki ne wanda aka yi shi cikin tsanani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sabon dawowa, yana sabon hijira daga garin Makka zuwa Madina, mutanen garin Madina sun dauki bakuncin manzo Allah, sun dauki bakuncin sahabban shi, har ya kai ɗaya daga cikin mutanen Madina zai ce ga mata na nan zabi ɗaya in sake ta tayi idda in aura maka, sai dauko dukiyar su ce wani ga dukiya ta nan na raba tsaka, dauki rabi na dauki rabi ka kai maka kasuwanci, ga gidana nan na raba tsaka na baka rabi dauki rabi. Zan mu gani Talha shi shine wanda ya dauki bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ya zamana a gidan manzon Allah sai da ya zamana a gidan shi tsawon nawa tsawon wata guda kamar a gidan manzon Allah gidan Aisha a gida mai masallacin shi haka aka yi wannan zaman a lokacin nan kasancewar a fara bayyanawa mushrikai lalle musulunci ya fara zama da gindin shi ya fara samun ƙarfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ya samu labarin da kai ayari fatake na kayan kasuwa kayan abinci wanda Abu Sufyan ya fito da su daga garin Sham zai bi ya biyo hanya kaza zai ratsa ya huce garin Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shaida duk wanda yake da abin hawa wanda yake da makami ya fito mu tafi a cikin garin Madina ba a samu ba mutanen da za su iya hutawa wanda suke da guzurin su huto illa mutum 310 a hada mafi rinjaye suke cewa 13 wannan su suka huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da su da kai raqumi raqummai ko 70 ne ina sa ran a ciki raqummai 70 ne haka wanda suke tare da su doki guda biyu rindira ce bai ta huto shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayu'udu ghariban wannan addinin ya fara a matsayin bako duk abin da za a yi shi da kadan kadan ake tahiya kuma haka addinin nan zai cika ya bunƙasa kuma ya koma kamar yanda ya fara kuma idan muka leka rayuwar can yanda addinin ya fara yanzu haka yanzu yake komawa mai addini shine abin tsangwama kamar yanda ya kasance a harkar al'abari mai addini shine abin tsangwama shine abin cutarwa to haka suka huto shine nan yake ce mana lokacin da suka huto yakin Badar babu mahaya doki sai mutane guda biyu yake cewa su ne Az-Zubair ala farsi Maimana Zubair bin al-Awwam yana kan dokin shi yana bangaren hannun dama na rundunar wadda ta fito zata ta yakin Badar yake cewa wal Miqdad bin al-Aswad ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu jin karhin su Miqdad bin al-Aswad ala farsin ala al-Maisara shi ma yana kan doki yana bangaren hagun irinduna kidan su ne wanda suke interceptin duk abin da yake kai yake kawowa na runduna shi yana bangaren dama shi yana bangaren hagu a haka aka huta yaki kuma a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace da addu'a Ubangiji ya saukar da mala'ikun shi ya kawo musu dauki ya kasance yakin aka yi shi tare da mala'iku tare da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka fatattaki kahurci kalmar addini ta kasance ita ce sama Abubakar yake cewa yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare yace yana daga hannayen shi sama hammayahin shi sai da ya fada kasa su kasance suna sanya izari da ridai yace to da kai ridai a saman shi yace ya daga hannayen shi sama dan tsananin dagawa har sai da mayahin da ya lullube bayan shi da shi har sai da ya fado kasa yace yana munashada idan an ce munashada shi shine mutun ya rinka magiya yana magiya a wurin Ubangiji yana cewa in tuhlika hadhihi al-isaba falan yu'bada ba'daha aw kama qala yake cewa idan Ubangiji aka halakar da wannan in tsirarin mutanen wannan da muka huto da su yace to hakika bayan su babu wanda zai bautata maka a saman doran kasa Abubakar yazo yake cewa manzo Allah Ubangijinka ya ji ka wai ho shine ho wanda can lokacin da za su yi hijira ya damu ake ce mai la tahsab inna Allah ma'ana kadda ka damu Allah yana tare da mu to shine yanzu yazo kuma yake laddafa zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwantar da hankalinka ya kai manzo Allah Ubangijinka yana tare da kai Ubangijinka yana tare da kai ana wayayyar gari a daren Ubangiji ya safkan musu da ruwan nan saboda Ubangiji ya tsarkake su wayuzhiba ankum rijzas shaytani wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al aqdam an safkan muku da wannan ruwan masu janaba ya wanke su ita kuma inda janaba jiki yake yin rauni to masu janaba ruwan nan ya wanke su kuma a tabbatar musu a tabbatar da duka digensa a saman doran kasa kuma a ba su nutsuwa saboda idan ya kasance da kai zahi tension tana tashi amma dai gashi nan temperature alhamdulillah zai samu damar su yake haka wannan ubangiji ya musu wannan bayan shi kuma aka sabkan musu da mala'iku yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimin tan kuma munzilina aka sabkan musu da mala'iku 5000 wanda za su zo su kama su za su kama musu a fagen wannan yakin shine su kuma mala'iku aka ba su dama kisan da za ku musu ba irin kisawa da wanda mutum zai zo ya ringa ma bawa ba ya ringa ma mutum ba fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan ku bigi kan wuya ko kuma ku bigi saman yatsun su kisan ya duk wanda kaga an kashe shi bugon wannan aka me bugon wuya aka me ya mutu ko kuma yatsun shi aka buga ya mutu to hakika wannan mutumin mala'iku suka kashe kansu haka aka yi aka samu nasara aka kama mutum 70 aka kashe mutum 70 kahure suka koma suna kuka yake cewa to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ga sunan wanda yake mahayin doki aka ta yaki da shi hakika yayi bala'i mai kyau a cikin yaki sannan bayan haka yake cewa jibrilun ya tashabbahu bihi Urwa Zubair bin al-Awwam shine wanda mala'ika Jibril yake kamatacce ne ya dashi kunga wannan ai ba karamin ba fatala bace ba a ce a wani mala'ika har zai yi kamatacce ne ya dashi a wani hali mala'ika yake kamatacce ne ya dashi malam yake cewa al-Hisham bin Urwa an abihi an samu daga Hisham dan Urwa daga baban shi Zubair daga baban shi Abdullahi yake cewa kana ta'ala Zubair yawm Badr amamatan safara yake cewa ya kasance Zubair bin al-Awwam ranar da aka huta yakin Badar da kai rawani as-safara masara rawaye akan shi yake cewa fanazala jibrilun ala sima'i Zubair kurum sai ga Jibril ya sabko manzo Allah yake ce musu ga Jibril tan ya sabko akan yanda siffar Zubair bin al-Awwam yake haka Jibril ya sabko da shi ma rawani masara haka shi ma Zubair haka shi ma Jibril ya sabko yanda kuka ga Zubair bin al-Awwam haka shi ma Jibril ya sabko wanda ai ya kai ai madalla da irin wannan fadala ta wannan bawa kuma kan mu manta wannan bawan shi shine wanda aka ce yana ɗaya daga cikin wanda aka musu alfishir da gida aljanna kuma shi ma shahada yake yi kamar yanda saura suke yin shahada karshen karatun zan mu gani ya aka yi shahada Allah da tar da mu kasancewar lokaci ya ja abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsu makomanmu Allah ya kara mana imani ya kara mana lahiya da abinda lahiya za ta ci ya kara mana ilimi ya kara jajirtar da mu akan taimakawa akan wannan addini ta kowane bangare Allah taimake mu duniya da lahira bukatunmu na alheri Allah tabbatar mana da su duk abinda muka sa gaba Allah ya iya mana shi abinda ba ma iya ba shi ma muna neman dauki na ubangiji ya iya mana shi Allah da dakatar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk